bakin ganga na jaba mai wando yaya ciniki muna bukan kan saki ke mu zuba mu gani tun da lokacin mu da saura ayaki bai mutu ba inda rigarun mu da kai mutum mugu wa haɗu kuna gaisawa da ka juya kai kadai yake kushewa bashi da buri sai dai ya ga kai macewa ana kuka kan kashi yana darawa to kukula shawo yana cikin yan tsaki gulkwai daɗin zama idan ba baki Allah wadaran munafiki makusanci ka bashi zama shi ko ya baka madaci wayone rashin sani zama da mutuci to ku yi ta bakin cikin gumin mu muke ci Allah mun gode ma